Tiger Woods ya ce wannan shekara ta 2015 mai karewa ba ta yi masa dadi ba, to amma kuma har yanzu zai iya lashe kowace irin babbar gasar kwallon golf a nan gaba. Tiger Woods ba Amurka ya samu babbar nasarar sa ta karshe ta wasan golf a gasar US Open ta shekarar 2008, yayin da ya lashe gasar kungiyar kwararrun wasan golf ta duniya, wato PGA, ta karshe watanni 28 da suka shige. Woods, wanda a da shi ne dan wasan golf na daya a duk fadin duniya, amma a yanzu ya subuto kasa har zuwa matsayin dan wasa na 414, ya ce yana fatan samun shigan gasar wasan golf na cin kofin Ryder wanda za a yi a Minnesota. A lokacin da yake rubuta bayanin abubuwan da suka faru gare shi a shekarar nan ta 2015 a shafinsa na yanar gizo, Tiger Woods ya ce wannan shekara mawuya ce, ya ce a gare ni a saboda laulayin da na samu sosai jikina. Na fuskanci sauyin yadda nake bugun kwallo da sanda na daidaita shi, domin a farkon shekara babu wani kaifin bugun kwallo idan na auna zuwa wani wurin da nake so. Abin takeici shine yadda a duk tsawon shekarar na kasa daidaita yadda nake buga kwallon. Jikina ya kasa daukar nauyin wannan sauyi. Sau biyu ana yi mini tiyata a gadon bayana. Ya ci gaba da cewa abinda na fi dokin gani a shekara mai zuwa ta 2016 shine in sake fitowa kamar da, ina kewar buga kwallon golf kuma ina son in yi ba tare da wani ciwo a jikina ba. Game da makomarsa nan gaba cikin wani wasa na golf kuwa, Woods ya ce yana son ya tsinci kansa nan da shekaru 5-10 yana wasan golf sosai, yana lashe manyan wasannin golf na duniya.